sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan la'asariya, da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na yammacin yau Talata 2 ga watan Janairun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Ibrahim da kanin labarai.
To Aisha, Rasha ta kai wasu harahara a kasar Ukraine inda mutane akalla hudu suka mutu, gomai kuma suka ji raunuka. Isra'ila ta kai harahara a fadin zirin Gaza inda ta fuskanci turjiya daga Hamas a wasu sassan. Sannan 'yan sandan Turkiya sun kama wasu mutane 33 waɗanda ake zargi da gudanar da ayyukan leƙen asiri ma Isra'ila.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu kuma, za a ji mahangar wasu masu ruwa da tsaki kan harkokin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya bayan da Majalisar Tarayyar Ƙasar ta amincewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ciwo ƙarin basussukan.
Wannan shine farkon kasafin kuɗin da shi shugaban ƙasa ya kawo. Muna so mu bashi benefit of doubt da kuma kar ya zamanto cewa mu yan majalisa cewa mu ne muka hana ruwa gudu.
Sannan za a ji cewa wasu matasa daga kasashen yankin Sahel uku sun haɗa kai domin shawo kan matsalolin da ke addabar matasa a wannan yankin.
Dole ne mu matasa mu nemi hanyoyin da za mu samu domin mu magance matsalolin da suke faruwa don mu samu mafita domin tsirar da rayuwa gobenmu.
Bayan nan kuma za mu kawo muku wani rahoto game da alƙawarin da ɗan takarar shugaban ƙasar Ghana ƙarƙashin jam'iyya mai mulki, wato jam'iyyar adawa mai mulki a ƙasar, ya sha alwashin cikawa musulmai a ƙasar na ƙarin lokacin hutu. A yau Talata, kamar yadda muka saba a duk mako, muna tafa da shirin noma tushen arziki na Muhammad Hafiz Baballe, kuma a yau shirin zai nazari ne akan tsarin inganta harkokin noman rani da jihar Katsina. Kazalika za mu karanto muku wasu daga cikin sakonnin da ku masu saurare kan aiko mana. Amma fa duk kafin mu kai ga duk wannan, sai mun gabatar muku da shirin wato labarai a kashi na farko.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Rasha ta kaddamar da wasu munanan harahare da makamai masu linzami waɗanda suka halaka mutane akalla hudu baya ga raunin tagomai a Kyiv da Kharkiv, a cewar jami'an gwamnatin Ukraine a yau dinnan Talata. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce sojojin Rasha sun yi amfani ne da jirage marasa matuƙa 35 da makamai masu linzami 99 ciki har da wasu da aka harbo daga jiragen sama da jiragen ruwa. To amma bataliyar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkaɓo dukkanin jiragen da kuma 72 daga cikin makamai masu linzamin. Hukumomi sun kwashe sa'o'i suna gargaɗin yiwuwar harin jirgin sama. Suka yi ta gaya ma mutane su nemi mafaka. Isra'ila ta kai hare-hare a fadin zirin Gaza yau Talata, ta yadda mazauna wuraren suka yi ta bayar da rahotannin aukuwar munanan arangamomi tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hamas a yankin tsakiya da kuma kudancin Gaza. Gwabzawar ta yau Talata ta shafi wajejen Al-Burayj a tsakiyar shiyar Falasɗinu da kuma Khan Yunis da ke kudu, wanda hasali ma shi ne birni na biyu a girma a Gaza. Sojojin Isra'ila sun kuma ce sun kai har-haren jiragen sama a kudancin Lebanon, inda suka yi ta auna mayakan Hezbollah aminai ga Hamas, waɗanda suka yi ta musayar wuta da sojojin Isra'ila a kan iyakoki a tsohon yakin na Gaza. Har ila yau dai Isra'ila ta ce ta kai hari kan kayan aikin sojin Siriya a matsayin martanin abinda ta kira har-hare daga Siriya waɗanda aka auna kan Isra'ila. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Siriya ya ce jerin hare-haren jiragen sama da Isra'ila ta kai sun dira bayan birnin Damascus. 'Yan sandan Turkiya sun kama wasu mutane 33 da suke zargi da gudanar da ayyukan leƙen asiri ma ƙungiyar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad da kuma farautar wasu baƙi da ke zama a Turkiya, a cewar ministan cikin gida Ali Yahya a yau dinnan Talata. A watan jiya, jami'an gwamnatin Turkiya sun gargaɗi Isra'ila game da abin da suka kira sakamako mai tsanani, muddin ta yi yunkurin farauto mambobin kungiyar mayakan Hamas waɗanda ke zama wajen Palestino ciki har da Turkiyar. Shugaba Recep Tayyip Erdogan ya yi gargaɗin cewa hakan zai zama wani babban kuskure. Turkiya sabanin akasarin kawayenta na Turai da wasu kasashen Larabawa ba ta daukar Hamas a matsayin kungiyar ta'addanci.
Kashin labaran na farko kenan. To kafin Ibrahim ya dawo da kashin labaran na biyu, zamu garzaya babban birnin tarayyar Najeriya domin kawo muku rahoton mu na farko. Majalisar Dokokin Najeriya ta sake amincewa shugaba Bola Ahmed Tinubu shiwa wasu bashi dala na dukan dala biliyan 8.2 kwatankwacin naira triliyan 7.5 domin lamani na dogon zango. Wani mataki da masana tattalin arziki ke cewa yawan bashin zai hana kasar samun kudaden shiga da za su kawo wa talaka wata cigaba mai ma'ana. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Waɗannan kudaden ne da babban bankin Najeriya ke fitarwa zuwa wasu asusun lamuni na dogon zango da za a ƙara wa kasar bashi da su. Kafin wannan ƙari, ƙasa tana da bashi har naira triliyan 87.38 wanda idan an hada da wannan basu sukan za su iya kaiwa triliyan 100 ko fiye a cikin ɗan gajeren lokaci. Duk da cewa shugabacin bayawa majalisar bayani akan sauya shekar zuwa asusun lamuni zai rage kuɗin biyan basu sukan zuwa kashi 9 cikin 100 idan an kwatanta da tsarin hada-hadar kuɗi wanda ake karba a yanzu wanda ya kai kashi 3 cikin 100. Mataimakin shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa Muhammad Ali Dume ya yi ƙarin haske.
Na farko, wannan shine farkon kasafin kuɗin da shi shugaban kasa ya kawo. Muna so mu bashi benefit of doubt da kuma kariya zamanto cewa mu yan majalisa ganin cewa ana so a ci gaba da January December wannan budget cycle cewa mu ne muka hana ruwa gudu. To na biyu kuma, tunda yana gaggawan akan yayi abun a zo a gani, to mu sai mu bashi dama mu je mu gani.
Shi ma shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisar wakilai Honorable Abubakar Bichi ya yaba ne da tsarin.
Muna kikkiawa zato za a ga aikace-aikace masu yawa a wannan ƙasa. Saboda in kika duba an ba wa ma'aikatar hanyoyi kuɗaɗe da yawa wanda kowa ya san cewa muna buƙatar titina a wannan ƙasa ta ma kowane yanki. Amma shugaban ƙasa ya sa mun ba da kuɗi a majalisa kuɗaɗe da yawa, an ba da kuɗi a harkar noma, an ba da kuɗi a harkar lafiya, an ba da kuɗi a harkar makarantu na wanda ƴaƴanmu suke zuwa. So muna ganin insha Allah za a ga canji sosai.
A lokacin da yake jawabi kan muhimmancin sauraron ba'asi da bayanan masu ruwa da tsaki kan kasafin kuɗin, Sanata mai wakiltar jihar Niger ta Gabas kuma shugaban kwamitin kuɗi a majalisar dattawa Muhammad Sani Musa ya ƙarin haske cewa
an kira duka jami'o'in gwamnati su zo su ji irin bayanin da ake ciki akan wannan kasafi, saboda kowa ya mika kansa. Muna neman mu kawo hanya ɗaya wadda yake idan aka bi ta wannan hanyar, kai in kana cikin masu kula da wannan abu zaka danna button ne kurun zai nuna maka nawa aka samu, nawa aka ansa, daga ina ne, daga ina aka kai, yaushe aka ansa, duk zai nuna maka wannan. To abinda muke so mu yi kenan, kaga aka yi haka bayan da zaka yi ka tara kudin gwamnati ka zuba a jihunka kamar kudin ka bai yiwa.
Amma ga masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu yana kira ne da aitaka tsantsan kan basu sukan.
Wannan ya nuna cewa da dama daga cikin kasafin kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ta gabatar zai zama kasafin kuɗi ne mai giɓi, kuma giɓin zai girma sosai, sannan kuma abubuwan da duk aka yi tanaji na gina tattalin arzikin ƙasa zai zama yana da wahala a ci gaba da aiwatar da shi ba tare da matsaloli ba, sai dai in an dakatar da basussukan da za a ci gaba da ciwo ma tattalin arzikin ƙasa, saboda a samu a rage basussukan da suka taru.
Wani rahoto da ya fito daga shafin Darakta Janar da ofishin kuɗi Ben Akabuezi ya ce gwamnatin tarayya ta cire hukumomi 26 daga cikin kasafin kuɗinta na wannan shekara a matsayin wata manufa na cimma tsarin ceton kuɗi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. To shirin rana ake saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai a sake gyara zama domin shan kashin labarin na biyu. Ibrahim Gareka.
To Aisha, China yau din nan Talata ta yi kira ga kasar Netherlands da ta mutunta ka'idar kasuwanci kwana guda bayan da wani kamfanin yin na'urar hada-hadar kuɗi ko chip mai suna ASML ya ce gwamnatin Netherlands ta soke lasisinsa na tura wasu daga cikin kayayyakinsa zuwa China. kamfanin wanda ke Valdoven na Netherlands jiya Litini ya ce kayakin da abin ya shafa sun hada da wasu na'urorin dabi. Kamfanin na SML ya mamaye kasuwar na'urorin dabi a duniya ta wajen amfani da lasers yana kirkiro na'urorin hada-hadar kuɗi da dai sauransu. Darajar hannun jarin sa ya rikito a zangon farko na hada-hadar yau Talata. Wani jirgin fasinjan kasar Japan samfurin jet ya kama da wuta da daddare bayan da ya yi karo da wani jirgin sintirin gabar Japan a filin jirgin saman Haneda da ke birnin Tokyo. Mutane biyar da ke cikin jirgin na sintirin gabar sun mutu a cewar hukumomi. Jirgin mallakin kamfanin jirgin saman Japan samfurin jet A350 ya iso kenan bayan da ya taso daga tsibirin Hokkaido na arewacin kasar dauke da mutane 379 ciki har da ma'aikata. Wani hoton bidiyo na nuna yadda wuta ke tashi a daya daga cikin wato sassan jirgin yayin da ya sauko yana tafiya a filin.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma zamu sake waiwayar taskar rahotannin mu kuma wannan karin zamu garzaya birnin Agadez a jamhuriyar Niger. Matasa fiye da 200 da suka fito daga jihohi 8 na Niger da kuma matasan kasashen Mali da Burkina Faso sun kammala wani taro a birnin Agadez dake arewacin jamhuriyar Niger inda suka tattauna matsalolin dake addabar su domin nemo mafita. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya hada mana.
Matasan dai sun gudanar da taron ne da nufin tattauna manyan kalubalen da suke cin karo da su a wannan yanayin da kasashen uku dake yankin Sahel ke fama da tarin matsalolin da suka dabaibaye su. Matasa daga jihohi 8 na Niger da kuma kasashen Mali da Burkina Faso sun kuma tattauna kan hanyoyin samun mafita ga waɗannan kalubalen dake gaban su inda ke kawo musu cikas ga cigaban rayuwar su. Emir Isuf matashi ne kuma mamba a majalisar matasa ta Agadez.
Akwai matsaloli da dama saboda yau in kun lura duk fitinar dake faruwa idan kun je kun lura da matasa. Ya kamata kasashen gada suka fi fama da tashin hankali Burkina Faso, Mali da Niger. Matasan kasashen ne ya kamata su tashi su. Na farko ma jawo matasa gabarin duk abin da ya shafi tashin hankali. Mu jawo matasa gabarin duk abin da ya shafi shaye-shayen muyagun kwayoyi kuma mu yi kokarin yaki da jahili. Matasan Afrika da yawa ba su samu damar yin karatu ba. Kenan dole sai mun kiro irin tarurrukan wayar da juna, fahimtar da matasa da wacce hayya ce duniya ta sa gaba. Ne babba wanda yake shirin mu matasa na waɗannan kasashe uku.
Birnin Agadez ne da ya karɓi bakoncin taron matasan inda aka shafe kwanaki biyar suna sada zumunci da samar da haɗin kai a tsakanin su. Muhammadu Umaru wanda matashi ne da fito daga jihar Mara'i ya ce wajibi ne matasa Afirka su tashi tsaye domin samar wa kansu ingantacciyar rayuwa.
Dole ne mu matasa mu nemi hanyoyin da zamu samu domin mu magance matsalolin da suke faruwa don mu samu mafita domin tsirar da rayuwa goben mu domin kaci gaban mu a matsayin mu na mu matasa. Dole ne mu nemi duk wasu hanyoyi da ya dace da mu matasa domin mu samu abin yi game da rayuwar mu ta yau da gobe.
Sidi Muhammad wanda shine shugaban majalisar matasan kasar Nijar kiraye ga matasan da su hada kansu domin samar da ci gaban kasashen su.
Dukkan matasa na kasar nan su hadu a wuri daya su yi aiki kasa domin cutin kasa domin taimaka ma ci gaban kasa. Kun san yau kasar mu ta shiga cikin wani yanayi wata sabuwar tahiya wadda kowa ya kamata ya kawo gudunmawa musamman matasa domin a waye matasa kai a ba su horo domin a samu su masu zan manyan gobe.
Daga ƙarshen taron matasan sun fitar da wani kundi wanda a cikinsa akwai shawarwarin da za su gabatar ma hukumomin ƙasashen wanda suke ganin idan a yi amfani da su za a iya magance matsalolin da matasan ke cikin karo da su a ƙasashen da ke yankin Sahel. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud. To daga Niger kuma yanzu za mu lula ƙasar Ghana. Bayan wata buƙatar shugabannin musulman Ghana suka gabatar a watan Oktoban bara na neman ƙarin hutu domin bukukuwan sallah da alamu haƙarsu ta kusa cimma ruwa ganin yadda ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar babbar jam'iyyar adawa ta NDC a babban zaben ƙasar ta bana 2024 kuma tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya bada tabbacin cika musu wannan bukata tasu har idan jam'iyyar tasa ta samu nasara a zabe mai zuwa. Ga dai ci gaban labarin cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Idris Abdullah ya aika mana daga Accra.
It is our intention to resolve the situation where some of our Muslim brothers and sisters do not enjoy the public holiday at the end of the Ramadan fast due to the 29 or 30 day rule based on sighting of the moon.
Tsohon shugaban kasa John Mahama kenan a wurin taron shekara-shekara na kungiyar Ghana Muslim Nation karo na 63 a birnin Kumashi inda yake jaddada bukatar gyara dokar hutun jama'a na 2001. Yace aniyar mu ce murware matsalar da wasu ƴan uwa musulmi da ba sa jin dadin hutun jama'a na ƙarshen azumin watan Ramadana saboda dokar kwanaki 29 ko 30 na ganin wata. Don haka insha Allah idan an zabe mu zamu ƙara hutu a bikin Idul Fitr. Malam Garba Usman dan jarida kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya bayyana jin dadin sa ga wannan alƙawari duk da cewa wasu na ikirarin domin siyasa ne wannan alƙawarin.
Dokan ƙasar ta ba musulmai kwanaki biyu na hutu lokacin sallar Idul Fitr da lokacin sallar Idul Adha, amma ya jima cikin wannan ƙasa musulmai na neman ayin rana daya arin da suke nema shine lokacin sallar Idul Fitr. Shi wannan alƙawari da shugaban Hamayya yayi in Allah ya bashi ragaban shugabancin wannan ƙasa zai kawo doka da zai ƙara da musulmanan hutu. Sa'annan wai suna gani kamar siyasa ne, ai abin da siyasa ta gada kenan. Menene siyasa ta gada? Shine ganimin siyasa ya biya bukatar al'umma tunda zai zo ya kawo abin da zai biya da musulmai bukatar su. Ina gani kamar daidai ne, bai saba ma nawar ayi ba.
Kafin John Muhammad wannan alƙawari dan majalisar dokoki ne wakiltar mazabar Madina Francis Xavier Sosu a ranar 14 ga watan Disamba shi ma ya mika wani sabon kuduri na mambobi masu zaman kansu don yin kwaskwarima ga dokar hutun jama'a ta ƙasa ta 2001 dokar 601 wanda ciki akwai ƙarin ranaku hutu biyu ga musulmai wato ranakun tashrik da haq, ranakun jajibiyarin babbar sallah da na karamar sallah. Kamar yadda dokar hutu na Ghana ke cewa ministan cikin gida na sanar da hutun jama'a kwanaki biyar kafin lokacin, kuma sabili da yadda ake samun sabanin kwanakin watan Ramadan wato ana samun kwanaki 29 ko 30 yasa ana yawan jinkirta karamar sallah da kwana daya a duk lokacin da aka yi azumi 29. Wannan na daga cikin dalilan da yasa musulmai za su so matuƙa a ƙara ranakun hutu a bukukuwan sallah kamar yadda Alhaji Mamun Ibrahim Jaula ya ƙarin bayani.
Azumi na 25 ya kamata a declare holiday, kashin aka sa wanga aka same shi kan holiday sun kwana biyu na Idul Fitr, jiyu a sa shi kan 30 na Ramadan da kuma ranar daya na Shawwal daga lokacin na ya kiyo wannan il na biyu shi holiday kuma na Idul Adha, wannan kuma ya ba musulmai dama su yi sallah ranar sallah, ai sallah amma kai sallah don ranar Arfa mafi yawan musulmai na azumi gare waye ayi sallah bayan sallan a huta kuma ayi rabo kanda ya kamata. Abu ne mai kyau da in aka same shi zai taimaka ma musulmai.
Haka kuma al'ummar musulmai sun yi marhaba da wannan kuduri.
Ra'ayi da dan majalisar Madina kawo na tsara hutun karamin sallah da babban sallah daga kwana daya zuwa kwanaki biyu, ra'ayi ne mai kyau. In majalisar sun amince da ra'ayin shi, mu musulmai Ghana mun ji daɗi.
Ƙungiyar Majalisar Sarakunan Musulmai da Limamai na Ƙasa ko na kokin sa tsagaice sun bayyana goyon bayan su ga ƙudurin tare da yaba wa dan majalisa Francis Xavier Sosu bisa ga jajircewarsa kan ƙudurin a wani taron manema labarai da ta gudanar a birnin Tamale da ke yankin Arewa. Idris Abdalla Baƙo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdalla. To masu sauraro tana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Sannan kuma a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron shirin mu na wannan karo da kuma waɗanda suka gabata. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Da farko, shirin noma tushen arziki yana yi wa daukacin ma sauraron mu barka da shigo sabuwar shekara ta 2024. Allah ya sa mun shiga a sa'a, amin. A wannan shekara shirin zai mai da hankali wajen ilmantar da manoma irin dabaru na noman zamani da sauran muhimman abubuwa da za su taimaka musu a ayyukansu. yayin wata ziyara aiki da ya kawo birnin Washington DC da ke nan Amurka. Gwamnan jihar Katsina Dukko Umar Radda ya bayyana irin tsarin da suke da shi domin inganta noman rani a jihar.
Kusan tsarin da muka fito da shi tun kafin mu hau bisa gwamnati shine na ganin yadda zamu inganta harkar noman rani. Domin inganta harkar noman rani zai sa matasan mu su samu abin yi cikin shekarar ba tare da samun tsaiko ba, kuma zai rage wannan matsalar zaman banza da ake, kuma zai rage matsalar tsaro. Wannan shine dalilin da yasa muka yi haɗin gwiwa da kananan hukumomi na jihar mu na duk wata hadama ko korama ko wani wuri da ake noman rani, zamu ga yadda zamu mu haɓaka shi, mu ga yadda zamu taimaka wa manoman da famfo na ban ruwa da iri mai inganci da taki da maganin feshi. Shi manomi, karamin manomi, in ka bashi wa'annan kayayyakin abinda ya rage kawai zaka sha mamaki ga irin abinda ya faru. Lokacin da muna ciyamomi na kananan hukumomi, lokacin gwamnatin Marigayi Alhaji Umar Musa Yar'Adua yana gwamna, a lokacin ya inganta mu muka yi irin wannan tsarin, kowa a wannan lokacin ya ga irin yadda manoma suka samu haɓakar tattalin arziki da ingantattun rayuwa da su da iyalansu.
Da kai maganar za ku yi kokari ku tallafa wa manoma musamman kanana, wani irin tsari kuka fito da shi domin ganin cewa wannan tallafin da kuka bayar ya kai ga waɗanda ake da buƙatar su samu wannan tallafi?
Alhamdulillah, yanzu yanayi ya canza a jihar Katsina, kowa yana ci da halin shi. Abin da nake nufi da ci da halin shi shine duk mutumin da ke yin abu shike samun abu. Lokaci ya wuce wanda mutanen da ba su da harkar da ya shahi abun su rika hawan wannan gurbin suna cutar da al'umma. Domin tsarin da muka fito da shi, za mu fito da tsari hadda na kimiyya da fasaha na technology na ganin yadda za mu yi mutane ainihin manoma na zahiri su ne suke bayyana kuma su ne suke amfana. Shi ne dalilin da ya sa yanzu muka fito da tsari na malaman gona wanda kwanan nan za mu kaddamar da shi, wanda duk garin magaji zai samu malamin gona. Wannan malamin gona yana da statistics na mutanen da za a yi, because duk abin da ke cutar da mu rashin data ne, wato rashin bayanai cikakku na manoma. Yanzu maganar da muke yi da kai yau, muna nan muna ɗaukar bayanai na asibitocin da gare mu da suke da shi da wanda ba su da shi da abubuwan da ke karanci a cikinsu. Muna ɗaukar sahihan bayanai akan harkar ilimi, makarantu nawa gare mu, ɗalibai nawa gare mu, littafi nawa ke akwai, makarantu nawa ne, kujeru nawa ne. Yanzu haka kuma muna nan shi ma za mu kaddamar da tsari wanda za a zagaya jihar mu baki ɗaya, mu gano wa'annan mutane manoma na hakika me suke yi, meye girman gonakinsu, meye abubuwan da suke. Duk garin da kaje baka da bukatar ka samu matsala, da an ce ka nuna manoma za an san su manya, an san matsakaita, an san kananan manoma. So abubuwan nan duddan ba abin tsarin daukar bayanai da ya kamata a dauka, shine muke samun matsala. Amma insha Allah mun dauki hanyar, amma abinda za a lura da shi yanzu muka fara, kuma insha Allah za a ga canji kwarai da gaske akan yadda ake tafiyar da al'amura a jihar Katsina.
To jihar Katsina ita ce kusan take kan gaba a wajen noman auduga a Najeriya. Ban sani ba kowane irin tanadi kake ganin kun yi waɗannan manoma domin ganin sun ci gaba da rike wannan kambu a Najeriya.
Wato yau in ka je jihar Katsina, ba ma jihar Katsina ba, arewacin Najeriya baki ɗaya, an ja baya kwarai wajen noman auduga. Dalilin kuma ja baya din saboda rashin ingantaccen iri, sannan kuma rashin ingantattuwar kasuwar da za su sayar da addugarsu idan sun yi ta. So wa'annan abubuwan sun zama matsala kwarai da gaske. Don haka a lokacin da muka zo muka yi kudirin aikin noma, muna kallon wasu abebai wa'anda ake noma wa'anda za mu ga suna da mahimmancin kala biyu: mahimmancin karuwar arziki ga shi, sannan mahimmanci wajen ganin kasuwar da wannan abun gare shi, sannan kuma da abin da kuma zai jawo ma jihar da su manoman da suke yin aiki. So don haka kaga yanzu kamar maganar da muke, in ka kalli soya beans za ka ga wani nau'i na
waken
suya, wani nau'in abu ne wanda ake amfani da shi a gida da kasashen waje, yana iya jawo mu manoma tattalin arzikin kuɗaɗe da za su shigo musu da kasashen waje.
Masu sauraro, anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, zamu kawo muku ƙarshen tattaunawar. zuwa madadin gwamnan jihar Katsina Dukko Umar Radda da kuma Julie Leaders Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe. Wannan ne kuma kai mu ga ra'ayoyin da ku masu saurare kan aika mana ta sakonnin email.
Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Yace kasashen mu na Afrika da fatan za ku tashi tsaye sosai wajen ganin kun kawar da duk wasu masu safara ko ta'ammali da miyagun kwayoyi a ko'ina suke, duba da ganin yadda lamarin yake ƙara ta'azzara a kasashen namu. Sakon Sani mai lange-lange Yalwa ya wuri yace muna marhaban da furucin da shugaban Najeriya Bola Tinubu yayi na cewa za a bi diddigin kasafin kuɗin bana don tabbatar da cimma nasara. Allah ya sa a dace, amin. Sakonmu na ƙarshe sakon haɗin gwiwa ne daga Sunusu Madatta da Magaram da Isuhu Makeri na Dakti da Ilyas Yakubu Digawa tare da Yakubu mai aski ba da raka da Haddabu mai kwamfuta mai yama. Suka ce muna kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu Jamhuriyar Niger da cewa ya kamata ta duba ta rage mana farashin kuɗin man fetur domin al'ummar Niger mu ji daɗin yin bukatun mu cikin sauki ba tare da takura ba, don kuwa ko shakka babu sassauta farashin man fetur ka iya taimaka ƙwarai wajen rage tsadar sufuri da kayan abinci da ma na masarufi. Da fatan Allah ya sa gwamnatin tamu ta ji wannan kuki na mu kuma za ta yi duba a kai.
Ta gaida Zahra Aminu Faye. Yanzu kuma kafin mu yi sallama da kuma saurare ga labarai, amma wannan karan a takaice.
To a taƙaicen, Rasha ta kaddamar da wasu munanan hare-haren makamai masu linzami waɗanda suka hallaka mutane aƙalla hudu baya ga rawan da ta gomai a Kyiv da Kharkiv a cewar jami'an gwamnatin Ukraine a yau dinnan Talata. Isra'ila ta kai hare-hare a faɗin zirin Gaza yau Talata ta yadda mazauna wuraren suka yi ta bayar da rahotannin aukuwar munanan arangumumi tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hamas a yankin tsakiya da kuma kudancin Gaza. Yan sandan Turkiya sun kama wasu mutane 33 da suke zargi da gudanar da ayyukan leƙen asiri ba kungiyar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad da kuma farautar wasu baki da ke zama a Turkiya, a cewar ministan cikin gida Ali Yarkaya a yau dinnan Talata. China yau Talata ta yi kira ga ƙasar Netherlands da ta mutunta ka'idar kasuwanci kwana guda bayan da wani kamfanin yin na'urar hada koko hada-hadar kuɗi ko chip mai suna SMML ya ce gwamnatin Netherlands ta soke lasisinsa na tura wasu daga cikin kayayyakinsa zuwa China. Kamfanin wanda ke Bologna na Netherlands jiya Litini ya ce kayayyakin da abin ya shafa sun hada da na'urorin dabi. Wani jirgin fasinjan kasar Japan samfurin jet ya kama da wuta da daddare bayan da ya yi karo da wani jirgin sintirin gabar Japan a filin jirgin saman Haneda da ke birnin Tokyo. Mutane biyar da ke cikin jirgin na sintiri gabaɗayansu sun mutu a cewar hukumomi. Rasha ta kaddamar da wasu munanan hare-haren makamai masu linzami waɗanda suka hallaka mutane a ƙalla hudu baya ga raunata gwamnati a Kyiv da Kharkiv a cewar jami'an gwamnatin Ukraine a yau dinnan Talata.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na rana, amma zuwa can anjima da dare idan Allah ya kai mu misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatarwa, sai Julie Leather Grassam wacce ta shirya kuma ta bada umarni, da ma Mr. Cho wanda ya sada mu da ku. Ni Aisha Mu'azzu nake muku fatan a ƙarasa wani lafiya. Ma'assalam.